بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي هدوى أولا يمتي ترانا ثلاثة دران ثلاثة نيهو دران لاربا. Yau cikin taimakon Allah Ta'ala muna ɗaya ne ga watan ɗaya shekara ta 1448 a ƙidayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A yau aka buɗe sabuwar shekarar musulunci, domin Allah ya faɗa cikin suratu Tauba, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sa wannan shekara mafanin alkhairi ne a gare mu da addininmu da al'ummanmu da ƙasarmu baki ɗaya. Ya Allah, a cikin wannan shekara ne zaɓe zai gudana. Ya Allah, ka zaɓa mana shugabanni na gari, ba zaɓin kanmu ba. Allah, ka zaɓa mana wanda za su jiƙan al'umma, ba azzalimai akan dukiya da rayuwar al'umma ba. Allah, ka saukar mana da damina mai albarka. Ka shiryar da wanda ba su shiryu ba a cikinmu. Ka yi albarka ga kasuwan 'yan kasuwanmu. Ka taimaki jami'an tsaronmu masu jin tsoronka da kishin ƙasa. Ka kawar mana da bara gurbinsu. Allah, ka kawo ƙarshen al'amuransu. Allah, ka sanya wannan shekara shekara ce ta farin ciki da walwala da sauƙi da rayuwa ga al'umma annabinka. Lallai wannan wa'azi ne ƙwarai da gaske. Allah kuma ka sa wanda suka mutu kafin wannan rana daga cikin musulmi da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba, ya Allah, ka kai rahama cikin kabarinsu. Allah, ka kau da kai gabarin kurakuransu. Ya Allah, ka sa kaburburansu ya zamto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Kai ne mai iko akan haka, kai ne mai iko akan komai, ya rabbal alamin. Wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafinmu mai albarka wa ridwanun min Allahi akbar, na babban malami Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kama yanda aka sani, yana gudana a wannan masallaci na Ummina Aisha radiyallahu anha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi da ke nan cikin unguwar Dosa cikin garin Kadunan tarayyar Najeriya. Muna shafi na tara a cikin littafin, sai dai mun tsaya kan gaban cikin gaba ta 7 daga cikin fa'idoji da malai ce za mu amfana da su a cikin wannan littafi, a wannan gaba wanda yake na abin da ya shafi ayoyin da ya kawo mana a baya. Ina ga abin da zai fi cika mana gaban shine mu koma kan gaba ta 7 kawai, ko da dan baya kaɗan haka, don mu haɗa bayani kaman zai fi, ko? Malai na faɗan abin da za mu zurfafa tunani mu amfana da shi a cikin faɗin Allah Ta'ala da cewa ridwanu min Allahi akbar, wato kuma yardan Allah ita ce fiye da komai. Ya ce summa innahu qal, daga nan sai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce wa ridwanu min Allahi akbar, kuma yardan Allah shine fiye da komai. Walam yaqul, ba mu ji ya ce a cikin ayan ba wa ridwanu Allahi akbar, yardan Allah shine, bai ce min Allahi, bai ce daga Allah ba. Anan in kunkula, ba a ce min ba, an cire wannan min din ita ce kadai bambanci. Sai ya ce wa hadha aidan fihi latifatun azima, wannan shi ma akwai wani abun nuni mai girma cikin sauki da ya kamata mu gane shi. Ya ce ala, ku bani hankalin kuri ɗaya, ba komai ba ne wannan face. Wahiya, shi ne mu fahimci cewa anna hadha ridwan, wannan yarda da Allah yake yi da bayinsa, Allah ka samu a ciki. Wa in qalla, ko da ku ya kasance kaɗan. Wa in kana yasiran, ko da ya kasance cikin sauki mara yawa. Fi haqqi abdin ma, a cikin al'amarin wani bawa. Fa huwa azam min aljanna, to amma ka sani a wurin Allah wannan yardan ta Allah da ya ba wannan bawan ta fi aljanna girma. Wa ma fiha, da abin da ke cikin aljanna. Walaysa fi ridwanillahi subhanahu wa ta'ala ma huwa yasirun, kuma mu sani babu wani abu a cikin yardan Allah wanda za a iya ce masa ɗan kaɗan ko mara yawa ko mai sauƙi, domin samun yardan Allah ɗin shine fiye da komai kamar yadda muka ji. Sai ce kama ƙila kamar yadda masu hikima ke faɗi cikin zancensu ne, wani mawaƙi ke cewa qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu, qalilun minka yakfini, ya Ubangiji duk abin da ya zo daga gare ka ko mun kankantansa in dai daga gare ka ne to ni wannan ya wadatar da ni. Inda aka ce Allah ne maka wannan abin to duk duniya ba mai maka irinsa. Duba hancinka in kuda ya shiga ko sallah kake sai ka duba, kaga dai fadan Allah kake gaban Allah kake ko? Duba idanka, idan dan karamin abu ya fada idanka sai ka ji kaman wani dutse ne ya kai girman hannunka aka sa a cikin ido. Haka ne ko ba haka ba? To duk abin da ya zo daga wurin Allah ko ya yake musamman ni'ima, to wannan abin ya wadatar da duk mai imani, saboda Allah bai taɓa yin abin da ba karamci a cikinsa ba, subhanahu wa ta'ala. So ne ce walakin qalilu ka la yuqalu lahu qalilu, kai ce hanzari ma ba gudu ba. Ya Allah, in abu ya zo daga wurinka ko da idan duniya bai da yawa, mai ladabi da tarbiya ba zai ce wannan abin kaɗan ba ne. Shi yasa za ku ga tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke fitowa daga harshensa mai daraja mai tsarki face godiya ga Allah, ko da abin a zahiri bai da daɗi a rai. Shi yasa a cikin godiyar nasa ma ake iya gane godiyar da jarabawa ya shiga mara daɗi amma ya gode ma Allah, da godiyar da cikin ni'ima ya shiga kuma ya gode ma Allah. Duk lokacin da ka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imansa ne kyawawan abubuwa al'amura suke cika, to ni'ima ce ta sauka ga dangana. To amma ka ji ya ce alhamdulillahi ala kulli halin, godiya ta tabbata ga Allah a kowane irin yanayi, to malam yanayin nan fa sai godiya. Haka ma Bahaushe ke cewa, a ce ya ji ke ce sai godiya, in warkewa ne yake cewa alhamdulillah ko ita ma godiyan ne, ya jiki ya ce a jiki alhamdulillah, baka ganin sarai ba sai mai karawa da su bayanai, ka ce ya jiki ce jiki sai godiya. To in kana da hali ka taimake shi kawai, in taimako yake nema, an shiga wani yanayi ne. Jama'a kun gane? To saboda wannan darajar da Allah ke da shi a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa kullun Allah gode ma Allah yake. Ina fata mun gane. To mu wa mu tarbiyantu da haka, kuma Allah da har aljanna sai mun yi godiya ko? Alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Malaitu kullu dhalika, to nan ne gaban tashin ko? Kullu dhalika yadullu ala idami hadha almaqsad, idan muka tattaro gabobin da muka tattauna akan su tun daga darasi biyu baya, tun daga na 1 har na 7 din nan, suna nuni ne zuwa ga girman wannan manufa ta yardan Allah da ake so bawa ka tasa su a gaba ba dare ba rana. Wajalalatu hadha almatlab, kuma wannan yana nuna girman wannan abun nema ta yardan Allah. Wa annahu a'zamu mubtaga, kuma wannan dalilai da muka je yana nuna mana lallai yardan Allah nan a'zamu mubtaga shine mafi girman abin da kowa yake fata yake nema. Duk abin da zaka nema to bai kai shi girma ba, ko da shi ma abin da kake neman babba ne ko yana da amfani, tunda akwai abubuwa masu yawa da suke da amfani a rayuwar mutum kuma suke taimaka ma rayuwar shi, to amma an ka tattara su gaba ɗayan su ba su kai yardan Allah girma da matsayi da amfani a rayuwar mutum ba. Ya Allah ka bamu. Wa jallu ghayatin, sannan kuma samun yardan Allah mun fahimci shine mafi girman abun matukar abin da mutum ke so ya kai gare shi. Wa anbalu hadafin, sannan kuma shine mafi darajar abun nufata. Duk wani abu da zaka shirya kai masa project, ka tanidin sa, ka yi karatu, ka samu secondary school, kai jam, kai wane ne, kai post UNE, ka je can, kai ta fama da scary over, still over, wani course wane ne, elective da focus da duk ka gama. Manufar ka dai wuri ɗaya kake so ka je, wannan certificate ɗin galibi musu a Nigeria ta dai so ake zama mil ticket. Da ƙyar zaka samu wanda ke karatu don yi aiki da karatun, akwai baba a sarrafawa ba. Amma kai ka san qalilun ma hu, kai kaɗan ne a ciki wanda suke da irin wannan manufar ta waiti karatu don ilimin ya amfane su, ya amfani al'umma, ko amin suke take takardar nema abinci galibi ake. To duk abin da mutum zai nufata da kai nufaci yardan Allah ba. saboda idan Allah jadabawa shi zai rinka shirya masa hanyoyin arziki dama ya fada nahnu qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayatid dunya duk wanda ka gani da wani kaso a duniya Allah ya ce mu muka so mu bashi da ba mu so mu bashi ba zai samu shi yasa kwarai shi yasa har malamai suke cewa idan mutum kaga ya je ya ci haram ko ya saci haram ko ya dauki haram ko yayi kaza da haram rashin hakuri yasa ya samu abun ta haram da yayi hakuri abun zai zo masa ta halal Allah ya kaddara nashin ne dan da ba kaddara nashi bane ko ya bi ta haram din ba zai samu ba to amma sai zo ta kofar da ba nan Allah yake so ba ya Allah ka ba mu hakuri wurin neman yardanka wa annal wajiba kuma da wannan zamu fahimci lalle wajibi ne alal muslim akan duk wani musulmi al'aqilu wanda yake mai hankali alhasifu wanda ya mallaki hankalin kansa shine alhasif mai hankalin da ya mallaki hankalin kansa yasan ya kamata to ya zama wajibi akan shi an yanhaba bi nafsihi da ya yunkura da kansa da zuciyarsa nuhudan azima yunkuri mai girma mai yawa qabla an yafutuhu hadha alkhair alazim gabanin wannan alkhairi mai girma ya tsubuce masa yaushe ne alkhairin ke tsubucewa shine randa mutun zai ji ana masa sallan da ba ruku'u a cikin ta ba sujada sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamuni laysa alghareebu ghareebu al-lahd wal-minni wal-kafan ko to wannan sirran da mutun ya ji ana kuma tso ai akwai sauran wuri na gaba in sun matsayi ai wani sabon sahun wancan su haɗe da wancan a shi kenan daga ranar larabci za ka fara ji da kullun dama wallahi mala'iku ne man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum magana ce ta Allah ya aiko ba gwamnatin tarayya ta aiko ba aikin Allah ba abin ko dai ya zama wannazi'ati barqa ko ya zama wannashitati nashba Allah ka samu cikin bayin ka na kwarai wal fadlul amin wajibi ne kai kokari ka yunkura ka samu wannan falala al amin mai kame duk wata alkhairi malace wal wajibu ala man shaqa nafsuhu ya zama wajibi akan duk wanda ransa take tsananin son li hadha ridwan wurin yaga ya samu wannan yarda na Allah ya zama wajibi duk wanda ransa ke tsananin so yaga ya samu yardan Allah wa taqat li hadhihi al manzilati al aliyya kuma taso wannan taqat soyayya na tsanani ga wannan matsayi wanda yake mai daraja wa ragabat fi hadha al ajr al azim kuma ya zama wajibi ga duk wanda ransa ta kwadaici zuwa ga wannan lada mai girma an yu'idda li hadha al amr uddatan shine an yu'idda yakim ya tanaji li hadha al amr ga wannan al amari na ridan Allah kai masa tanaji uddatahu tanaji nasa na musamman kai gejin azuminka sallolinka sadakanka tilawan qur'aninka sadar da zumuncinka kiyaye wajibanka nisantan haramun ka rinka gejin su kamar yadda kake duba cajin wayanka ya sauka ko ya hau haka za ka auna yaya qur'ani yaushe rabanka da qur'ani yaushe rabanka da littafin Allah ko ka bude ko ka halarto da shi a kwalwarka ka karanta abinda ka san ka haddace yaushe tsakanin hiranka da ubangiji da hiranka da bayin ubangiji wanne ne idan tattaunawanka da ubangiji ya fi yawa to kai din babba ne mai daraja idan ko tattaunawanka da wanda su halittarsa aka yi kake yi to har yanzu baka kai nan inda muminai bayin Allah su suke kaiwa ba shi ne malai ce ai kimfi wa Allah ya shifa lahu anhu ayyu shay'in ayyu shagilin kuma kada mutum ya kuskura duk wani abu mai shagaltarwa shagaltar da shi an fahimci magana duk wani abu da zai shagaltar da kai gabarin Allah da neman yardansa to kakka ba shi dama malai ce wa rabbuna jalla sha'nuhu kai magana ma dai duk ta kare mun san cewa ubangijinmu wanda al'amarinsa ya daukaka sha'aninsa ya girmama akhbarana ya ba mu labari fi mawadi'a a wurare masu yawa min al-Qur'ani al-Karim a cikin al-Qur'ani mai girma menene labarin da ya ba mu bi anna thammata shawagilu kathiratun jiddan lalle akwai wasu thammata ai hunaka kenan lalle akwai wasu abubuwa masu shagaltar da mutum masu yawan gaske tushgilul abd wanda suke shagaltar da mutum an naili hada ridwan ta dauke shi gabarin neman wannan yarda na Allah subhanahu wataala su sare masa guyuwa ya kasa kaiwa ga yaddan Allah ya Allah ka tsare mu wa ta'uquhu an tahsilihi kuma ta hana shi ko ta jinkirta shi ga samun yardan Allah ka san mutum jinkiri na lokaci kankani zai iya sa shi ya halaka duniya da lahirar kana ganin alkhairi Allah ya gaya ma abinda zaka yi sabiqu ila maghfira ni Allah na ce ku yi rige-rige ku je mata da sauri saboda tana ɓicewa zan iya ɗaukewa yanzu ka gani an jima ce ba zai yiwu ba duk yanda za ka yi kuma an gama ba zai yiwu an gane magana sannan Allah ya ce fafirru ku yi rige-rige ku yi tsere ko wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun to in alkhairi ya zo mumini ba a sanya masa abin da yake ce mata sweet zan yi jinkirin aikin alkhairi in zunubi kake aikatawa ka ji wa'azi yanzu ne lokacin tuba ba an jima ba ne ba ka da tunani na biyu ba ka da abokin da ya wuce imaninka Allah ya dora ma imani ka gane laifi ne yanke shiga cikin da'a kar ka waiga za ki dariya za ka rama ran da za ka aljanna za su wuta innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idha marru bihim dariya amma annabi balle kai cewa ma suka ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun wannan ba sai mun fassara ba magana tamu na nan an gane wannan ko to dan haka za a iya jifanka da munin abu me muke cewa kar kai jinkirin aikin alkhairi ina za mu fahimci illa daga cikin illolin jinkirin aikin kwarai shine mun kalli tarihin wani da ake ce da shi Uquba ibn Abi Mu'ayy Uquba malam matsiyacin mutum ne lamba daya ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka san tarihin da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujada a Ka'aba wani ya sa masa mahaifan dabba da jini to Uquba ne wannan aikin tsine wa shi za ka ji na tsine masa an fahimci magana Uquba ibn Abi Mu'ayy hakka suke da Abu Jahl saboda dama abuta almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil in ja annab sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da ka gani zai rayu ya mutu akan addinin wanda suka shaku da shi ne dan haka ka duba waye abokinka dan da yiwuwan za ka mutu kan abin da kuke kai to shi ne Uquba abokin Abu Jahl ne Abu Jahl kan fir'aunin zamanin annabin Allah ke in kana neman wanda ya cutar da annab sallallahu alaihi wa sallam ai Abu Jahl na sahun farko malam haka suke da Uquba wata rana sai Abu Jahl tafiya ta kama shi Uquba ibn Abi Mu'ayth ya fita ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana koyar da jama'a masallaci annabi kawai sai ya zo ya zauna ya samu wuri ya zauna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da karatu yana kiran mutane zuwa ga Allah da aka gama yana kallon fuskar Uquba sai ya ga alamar nadama a tare da shi wai labarin zuciya a tambayi fuska sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi yace ya kai Uquba ba mamaki ka ki karban musulunci ne saboda kawai tsoron ka ai ma dariya a ce su honorable your excellency manyan gari kun da kuna bin wanda ba su da yawa wasu ma a cikin mabiya addinin bayi talakawa yace wallahi na san kai ka gamsu gaskiya nake faɗi ya da girman ka zaka gane gaskiya ka kasa ɗauka kun fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da manganu masu kama hankali ka san duk duniya ba malami kamar sa sallallahu alaihi wasallam malam Uba ya ji zuciyarsa ta kama sako kawai sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gobe da safe zan dawo in musulunta kaga tazaran gobe da safe zan dawo in musulunta haka yace shi ya faɗa fa ba ni kan Allah da musulmi shine yana tafiya a daren Abu Jahl ya dawo yana zuwa an jima ba haɗu bai rungume shi dama kun sai na cikin ɗabi'ar Larabawa yana rungume shi kai Uba ya sa hannun sai tunkuɗa Abu Jahl duk da yanda yake yace da ni inni atafakkaru fil islam yace yanzu tunani na fara ɗaukar setin al'amarin musuluncin nan zan duba yiwuwa ko rashin sa daidai istikhara da shaidan kenan wani istikhara za ka yi annabi ya kira ka ko limamin juma'a ya kira mu sai mu ce Allah ka ba mu sa'a ko ba shi kenan istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum bima yuhyikum ku ji Abu Jahal na ganin haka sai ya kama bayan hannun shi ya sumbata. Ka gane kaunar ba ta kusa bane, abin da yake muke nuna mai kenan. Yace za a ce maka kaza, za a ce maka kaza, za a ce ka gaza, za a ce ai kaza, irin dai zigan da ake mu wasu a yau ta kasa bin sunnayen da ya kamata. Shikenan ko ba sai da ya dawo ya ji ma duk duniya ba wanda yake jin haushi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai mu je karshe, idan ka taba karanta suratul furqan zaka samu kissan uquba Allah ya saukar da wasu ayoyi sanadiyansa a suratul furqan, saboda da yaki ya taso ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gaya muku a farko. Su ko sahabbai, idan kana neman kanka da zaman lafiya to karka taba musu annabi ba, dan wa billahi allazi dirran da takobi za su sheki to da kai za su fara, kuma bugu mutun zai ci bugu yanda kafan shinkafar ma'aikiyar Shu'aibu. Suka dinga neman uquba, ba shi kadan iska ba, to yau za su kore mai maneji da sunna ba da iskanci ba. Ana zuwa yakin Uhud ya taso mala uquba na nan, kowanne sahabi kawai uquba yake lissafi ta ina yake, wani position yake. Shi wani da an buga can sai ya ce maka ɗan wannan da gani lamba bakon wani da ganin crossing din nan halawa ne ya shigo fili, to su aya da hadisi suke ganewa da yanda sunna za ta tsaya. Suna kama ta takaice, wani sahabi mai wani irin muzakkarin tsara, namijin tsara malam Allah ya saka mar da alkhairi, ya datsa Uqbah ibn Abi Mu'ayth yana fadi a lokaci guda, ko aka ga ya fara kumburi, ya fara kumburi, abinda ba dabi'ar gawa bace, wata gawan ma sai ta fara wari ake sanin tana nan. Ya suntuma, ana gama yaki suka zo suna kokarin suka fure su dauke gawansa su sa a rami, duk inda suka kama sai ya tayi ya fara rubewa. Kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsaya a kan shi, kawai sai aka ga wahayi ya fara sauka. Wahayi na gama sauka sai aka ji ya karanto waɗannan ayoyi na cikin suratul furqan. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاء وكان الشيطان للانسان خذولا. ران القيامه راناتي دا وندي يظالمشي كانسا زي رنكا كام حننسا ينا تشيزو ينا تشيوا كي تشنشي ina ma da ba wani ne abokin shi da suka rayu tare a duniya ba. Yace ya batar da shi alhalin ga shari'a ta zo. Menene shari'ar? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai ka musulunta, ka san gaskiya ne ka taho. Yace sai da safe, to ga sai da safen nan a jahannam. Haka suka rinka diban kasa su kafiran, suna mayarwa akan gawo Uquba saboda ba za su iya daukan gawar su sata a rami ba, ta kasan marufiya malam. To at-taswif, mumini baya jinkiri musamman akan tuba, da ka gane cewa wannan abin laifi ne, malam ba da shi ka zo duniya ba, roki Allah ya baka hakuri ka tunkuɗe shi, kai jinya ko da ranka ta saba, kai jinya na dan lokaci, insha Allahu zaƙin imani ne bai zauna ba, shi yasa baka ji ɗacin zunubi ba. In imani ya zauna da gaskiya a zuciya, zunubi ɗaci gare shi. Allah ka bamu imani na gaskiya, kuma Allah ka shiryar da wanda suke masu saba maka. To mala ya ce kai wannan shiri, ayoyi sun zo da yawa a cikin Alkur'ani da suke nuna akwai abin da suke shagaltar da bawa an nan yi hazar rizwan wuri ga ya samu wannan abin nan din. Sai ya ce wata uquhu, waɗannan abubuwan shagaltarwa mun karanta nan din ma ko su rinka jan mutum suna jinkirta shi an tahsilihi wurin ya samu yardan Allah. Fala ya zalu ya ta'assaru, sai ka ga mutum ba zai gushe ba, yana kosawa yana gajiyawa, shi ne ta'assar. Kaga mutum ya rinka kosawa ya rinka gajiya, yanzu ka ga nan ga agogo nan, amma da wuya ka ga wani ya daga yana kallon lokaci saura minti nawa a tashi, saboda ka riga kai ma kanka tarbiyyan ka san za ka yi zaman awa daya awa daya da yan mintuna. To da yanzu misali da a samu wani wanda mistakenly kila hango AC ya yi a masallaci da jan carpet ya shigo, to da an yi can an yi sai ka ga ya gyara zama, sai kalli agogo sai ya duba wayan shi sai ya maida aljihu. Me ya faru? Ya kosa kila ma ta turo message, ka gane kaffa dare yayi kar baban ya hana ta fitowa. O boy, zauna ka ji sunna kyaleta ha saurun in sun fita, kuma in kai nan sujada ka ce Allah ya baka, ko baban bai so wallahi ce ku kawo yaron nan. Akwai shikenan mu wuce da na tafi Gombe na dawo da ku amma dai ku zo mu je zamu haɗu wata rana wala yazalu yata'assar mutum sai kaga bai gushe bai na kosa yana gajiyawa ila an yufawta ala nafsihi hadduhu wa nasibahu min hadha ridwan al'azim har ya kai ga yufawta ala nafsihi yana hana ma kansa hadduhu rabon da Allah ya bashi wa nasibahu da kasan shi min hadha ridwan al'azim na daga wannan yarda ne girma da Allah ke ba bayi Allah kakka haramta mana sai mallan yace to mu je walla ta'ammal yan uwa ku zo mu zurfafa tunani da lura fi hadha al-ma'na a cikin ma'anan wannan yardan Allah dai da ake magana akai a ina za mu zurfafa tunani da lura yace qaulullahi subhanahu wa ta'ala cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa zuyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin ko san sha'awa-sha'awai an kawata san sha'awa-sha'awai ga mutane tun daga abin da ya shafi mata wal banin da ƴaƴa wal qanatirul muqantara da dukiya mai yawa a barkarawa abinda mutum ke so ya tara min az-zahabi kama tun daga zinariya wal fidda da azurfa wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf da kuma kiwatattun dawaki da dabbobi na gida da amfanin gona Allah ta'ala ce ko shakka babu da zinariyan nan da azurfan nan da dawaki kosassu din da dabbobi irin su shanu da raƙuma da amfanin gonan Allah yake na yadda zalika mata'ul hayatid dunya wannan duk morewa ce ta rayuwar duniya Allah yake ba ƙarya bane amma kuma kakka shagalta dan ita duniya ana tsufa ana mutuwa ana kaza karka manta wallahu indahu husnul ma'ab Allah subhanahu wata'ala kuwa a wurin sa ne kyakkyawan makoma take dabin da ka samu nan ba za ka je kabari da shi ba duk sanda kaga ka samu ka gaya ma zuciyarka wani ne fa ya rasa ka zo wurinka da ka kai ma ka yarda gobe za a iya kwacewa hannunka ya tafi wurin wani to ka ku ga shi in wannan bai zama ukuba ba a duniya in wani abu bai zama ukuba ba a duniya cewa wani ne yana je yana gani ya rasa ba dan ran shi bai so ya rasa ba dole ya rasa to kai waye shi bawa ne kai bawa ne kai ma wata ran naka za ka karba shi ma wani ya tafi wurin wani ko ba ka rayuwa take ba to wannan kadai zai sa ma rashin nutsuwa a duniyar nan kana da karfin imani to amma aljanna fa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin in kaga abu ya kare a duniya ne unguwan naka muka yi kwana biyar ba wutar lantarki mallam kwana biyar ba kaga fa unguwan nan fa jiyar a ce a yanzu ai ko a Kaduna ko to ka gani kwana biyar ma'aikacin ne fa ya ce akwai wutan kuma fa mallam ba a sako ba ne na ce to su gaba da rike ta kila suna tara ta can ne a to wa shi ke nan ba to muna biya ko ɗazu sai da na ga ka biya ko to ina biya wallahi sai dai iya gwargwado muna kamantawa duk da dai dole nefa da wuya ba za su bi ka bashi ba don da na fara buɗe bil har zuwa na yi wani ina ƙafafa na sa da estara wata 1000 kaza na a sama kawai da suka zo suka yi wannan total black out din na rage mallam Nasiru ya ta iwu ya ce su ba bari kun tuna ko mallam Nasiru ya Rufa'i aka yi nan har aka yi zanga-zanga kun tuna lokacin ai ko da ya tashi tsuka ga musu haraji shi ma ya ce gwamnatin shi ta yi asara sai sun biya asara kuma zai suka kewayo kanmu kawai suka raba mana harajin a kanmu mallam da naga bildi na yi wani rimi ya dage sama na ce wannan sai dai a kiyama kan ai lissafi amma a duniyan nan ban iya biyan shi dan ni dai na san ban sha ba ta ban sha ba kuma ban je zanga-zanga ba wallahi ban je ba ban zagi ne ba ban zagi gwamnati ba saboda haka a dai san ta inda ya fito amma wannan abu ni ba zan biya shi ba zan ci gaba dai da abin da nake iyawa jama'a mun fahimci wannan to ka faga nan komai na karewa amma wurin Allah ko abin da ke gurin shi kyakkyawan makoma ne da ba abin da ke karewa Allah ka sa muna da rabo Allah ta'ala ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum bi ma'ana Allah madaukakin sarki yace ka ce shin in ba ku labari da abin da yafi wannan alheri waɗancan dawakai da dukiyoyi da duk kuka ji da amfanin gona Allah yace to ga abin da yafi shi alheri lilladhina taqaw lalle waɗanda suka yi taƙawa inda rabbihin a wurin ubangijinsu jannatun suna da wasu aljanna gidajen aljanna na ni'ima tajrimin tahtiha al-anhar ƙoramun ni'ima na gudana ƙarƙashinsu sannan ga wani abu mai dadi ba gidan haya bane khalidina fiha za su dawama ciki ba fita ka san a disamba kake biyan haya da october ta zo tare kuke independence da Nigeria wallahi ana happy independence a ciki kai kuma kana tare saura wata biyu kai na za kai a ce ana saving ai a Nigeria sai dai Allah ya saving din wallahi sai ka gama sai bi a ce yaro ba lafiya idan ka dinga aika ka wani tsakanin da waye sai kaga saving din kawai yayi la'asar a ce kaje ana wani me zaka dan turo ne kan muga gari ka ma manta ana saving yanzu bashi wanda ma zai baka bashi kai in fa kana da me baka bashi yanzu a kasan nan kai dan gata ne ga ma gaskiya in dai kana da wanda in ta tashi zai baka kafin ka samu wallahi mallan ka kirga wannan shi ma a cikin arziki saboda wani gababun ga rashin lafiya ga nauyi na wajibi a kanshi shi kanshi bai da shi haka ne ko ba haka bane in ka daga su ne mafiya ne mafiya bin jari Allah ka bamu mafita to Allah ya ce akwai aljanna sannan akwai abin da ma ba kuma kuka manta da shi kila wa azwajul mutahhara Allah ta'ala ya ce da mata na aure tsarka matan aure tsarkaka su ne azwajul mutahhara kaga kenan in aljanna ba fasikai bane a duniya Allah ka tsare mana imani mu da mutuncin mu da Allah ya ce to duk in kun gama wannan tunanin waridwanun minallahi akbar yaddan Allah kuma shine fiye da komai wai dan Allah yaddan nan take ne kaga zaka gane in dai Allah ya yadda da kai ashe kai kan ba ma za ka kai kanka ba zaka iya gane menene ni iman yaddan ba sai ran da ka ganta sai ran da kaga abin da aka yi maka ko ba haka bane ka je gidan mutum kana jin yunwa ya fito ma da wani abinci sai ka ji ka ji daɗi ka ce daga wannan ga ai ka yau take sai ka yi nisa sai ka ga ya zo ma da wani kayan marmari sai ka ya kake ji a ran sai ka fara jin bari in cika dan kila da sauransa ko kamar yadda wani abokin mu da bai iya lissafi ba sai da muka fara lissafa mi wai sai mun je sai kawo mana shinkafa da miya da kuma a cikin miyan nama zuku-zuku da kaza da ganye ga ruwa ga fura ruwan mai sanyi malam ba an zo bosta boy kara yaro sunan wani aguri an gwado sa to sai kuma kun yi nat da malam nura ne mai wa'azi malam nura da sai an gama yin nat kawai sai ka ga farfe sun kaza kuma ya sauko yana tirari sai kun guda rabi sai ka ga wani balangu da ake ta can wuraren dan gaba da kasuwar sadinta wallahi lafiyayyen balangu ne magashiyan zai sauka maka sai ya bude wai sai yace kuma ya aiki yaro akwai wani abu zai kawo malam nura yace ba ka da fiqhu yace ba ka da fiqhu algafa ta malam yace ai da ribas za ka zo shi wancan din mai roman shi ake fara zuwa da shi idan ka ga an kai shi ne sai ka zo da ɗayan in ba wannan sai ka aje ma yara su din da magobe amma mu wannan mu dauka a ce kawai mu yi abun kunya koko gashi ko mun koshi a zami yace ayi hakuri yace to ba hakuri bane kawai ka gane tunda muna yawan zuwa gidan nan ga lissafin na zuwa da muka yi an fara fito da shi malam nore yace kar a taba a jira komai ya gama fitowa aka gama yace to fiqhu shine a duba da wanne za a fara nace kana da gaskiya shehi na kawai mu duba mu ware sun wani baba bala dan kafancan ne Allah ya ji kanshi da rahama ya rasu baya gani ya zo akwai baba a nan badara wurin Boston muna yawan zuwa gidan ta yarɓuwan mace kawai ana zuwa aka kawo abinci sai dan abu mahmud na wurin sai mahmud ya rinka zuba mai sai ce mahmud ya ce ban gani menene a kwanukan sai ya ce akwai kaza ce to ai ni shinkafan na ji a gaba na ce ai baba bala an ka gama ne ce a'a mahmud sabon wanda ba mu cika haduwa ba mu fara da shi yace sabon wanda ba mu cika haduwa ba malam mahmud yace yau baba bala ce yace malam ka ganni nace ce ni rikakken nan PDP ne nace duk uwan su dai uban su dai baba bala duk inda ta biya ka ka gudu wurin yace wai kanin shi an bar musu gado yaje zai sai da gona ya tsaya takaran kanzila yace wallahi ka kai takaran nan ka ajiye jarin ka mu ci gaba bin jam'iyya abinda aka samu a raba wannan ya zama maka riba yace a ce wallahi malam gonar rake yaje ya sayar ba na gadan mu da aka raba gonar rake na tsaye ya siyo ticket ya ce ko da aka zo primaries mutum ɗaya ya zaɓe shi sauran da ha ita yi suka yi na ce kai ba bala kana siyasa ya ce ina yi ya ce a bayan mota in za a kamfen ya ce wallahi ina hawa ya kake yace na kama karfe na rike sai in daure da igiya inda duk bala'i bazan fada ba yace in aka ce PDP sai in ce fawa a ce baba bala'i na kudin ka yace a fawa to yan kantan ne nake kai ka iya siyasar Najeriya mala in sun ba ku kuci Allah da ya ba ku ko amma wallahi ku yi musu abin da suke muku ba yaudaran mu suke ba ku ba yaudara la ku ba kila la ku musu tauriya ce su bada ku amsa jama'a kuna ma bin su bashi insha Allah eh wallahi da bashi ko warwaro gidan manci akai aka raba mana mu mun san muna bin bashi saboda haka kar ku wani zagi wani dan an bashi kudin siyasa ku ci hani'an mari'a duk hayaniya ku ta kare a baki wallahi ku fita harkar su duk wanda yazo ya ba wani kar ku taba wani hasada an bashi wani kudin siyasa an sai mai mota an mai kaza su kawo gaba talakan mu ya ci da adin ka sace musu suna cikin AC ba san me muke ciki ba an gane malam Yunus kana yi rikici kowa ya jam'iyyarsa kowa ya tallata abin da zai iya da abin da yake da shi kuma duk wanda aka ba ku bashi ya amsa to in bai amsa ba ya zai su su koma su rike wallahi gara hannun shi ko sadakan fi sabilillah sa masallaci ya fi mana alkhairi dan su ko ganin sa masallacin ba mai kun gane wannan siyasa an fahimci wannan fikihu yawwa siyasar bu ta bala ba rikici kawai in kana da gwaninka kai bayanin waye gwaninka ka tallata gwaninka amma rikici daga ba don Allah kar ku yi don girman Allah kar ku yi duk wanda zai siyasan fatin sa yaje duk fatin da ya ga ce mishi ni dai ban ganin laifin wani dan yau ta jam'iyya bai da wani laifi kuma duk wanda ta zama hanyar da zai samu wani abu ku bar shi fa ya ci rabansa jama'a dan billahi ladin aka gama sai azumin shekara takwas sahur ne yanzu in baka ci da kyau ba dama wajibi ya ce ka bar ganin kai sahur ka kiyaye bayan la'asar to ka bar ganin an yi zaɓe ka kiyaye shekara hudun farko ga jaridu nan cewa suke in aka yi shekara hudu ba a gyara wuta ba kar a zaɓa karo na biyu ga su nan daily abin nan da ake da su national daily duk ga su nan sun fada yanzu ina wutan kama ji ga shi nan in batan mu na ihu zai ɗauki duk cikin haƙƙin mu ne wuta aka kawo to Allah ya taimake mu tun jiya ko tun ɗazu da safe Allah ya kiyaye amma da Allah ai siyasa mai kyau ai siyasa mai kyau wani rikici daga ba duk ba samu bane duk wanda zai takarar shi zai jam'iyyar shi ko bar shi je yayi in kana so a zabi naka ka zo ka gaya mutane me yayi ai mutane ba mahaukata bane in ka faɗi dai su ma sai gaya ma goma suna kawo wani abu in dan can yazo ku taru ku amsa in dan can ma yazo shi ma duk ku kwaci wallahi ku taru in yazo duk nashi ne ya mika muku ya tafi wancan duk su zo su loda su tafi zaman makoki ne akwai rambiya yan rainin wayo mala Allah ya tsare wannan fafatawa ta ci eh yawwa ni abinda na gamsu da shi kenan ban zargin wani dan wani wai an bashi wani abin siyasa ya karba kwata kwata wannan ma kauyanci ne ma ni wannan tunanin wallahi kauyanci ne ku kyala mutane kawai har ku sani zama wani karamin munafiki ta rantsuwa akan kariya ustazi ka ci kawai sun baka hutu sun baka ka amsa sai ne wani wata ya ci a duniya ake biyan siyasa ba lahira to ka gani su baku kawai kuma wallahi su zo wai zami nagarta daga cikin nagarta akwai kuɗi alaji ka fito da dala suna nan ba inda za ka yi takara ba ka da kuɗi ƙarya kake an daina yaudaran mu da wannan eh in ya zo kawai ya muku in ba za ku amshi kuɗi ba ku bashi project ya yi wallahi akwai project ɗin da zai iya yi kafin ya zama akwai project ɗin da zai iya yi bayan ya hau eh mu da mu transformer ne na wuri kaza a kawo transformer ayi kaza ayi kaza wannan fa ga wanda suke elite ne masu wayan wanda suka dan koshi amma na san ayyuhan nasu ko amsa abin da yi amma in yazo wurin manyan a bashi kuma duk yadda ya tsula a baya ku rubuta ku aje da kwanan wata yana dawa campaign ku karanta mai eh dan kaza an yi kaza kuma in yaje can ya bada kun sani abin da ya bada a can kun sani kun san nawa baya a filin kwallo kun san nawa baya a masallaci ko ku sani ba kun sani duk ku rubuta haka ya taba faruwa wani dan uwa ana unguwa ya taba rubuta littafi aka yi launcher arewa hau aka ce in zo in yi MC nace ni fa MC na kai gobe muku daidai ba aka ce in yi aka dora kuma ko da suka zo wai yan majalisan jihar Kaduna nan naga sun taru wai za su bada 200,000 dukkan su ba muna hall din arewa hausa daudi yawan ina tsaye a podium naga suna bin juna an rubuta a paper wanda zai zo ya gabatar tana hannun shi to a lokacin gwamnan da yake kai anzu dan takara ne shi ba gwamna bane ya zo wakilci shine da nazo bayani nace to ranka zaga watan kaza mun san ranka idan ida ma kowa kai naka ne wannan kyautar da aka yi ma ƴan kwallon nan nan miliyan kaza a wuri kaza wanda ƙuri'un mu ma ya kuna su yawa islamiya ɗaya ta fi su ta akwai islamiya ɗaya wanda tim biyar ne nawa ne a tim din ba mutum sha ɗaya ba to muna da islamiyar da yara sun fi 300 ba kuma yara ba wanda sun isa zaɓe nace to yau ne ranar da mu kuma muke so a gwangwaje mu ga dan uwan mu ya rubuta littafi mu ga menene darajar mu a wurin wallahi sai suka jara takaddan nan naga an ji an maida 500 ko 700 shi ma naji an duka to akai dai alƙawarin kusan miliyan kaza ban ma san ko ya aka kare ka san kuka zo lancin wanda ke kasa shine abin da kuka samu amma wallahi in ba kai wasa ba wannan alƙawarin ka matsa da bi ma sai an zagi iyayenka watar zagin ka ma lafi ko sai a daina daukan wayanka a kore ka Allah ya tsare ku zo mu tafi na ja mu da yawa Allah subhanahu wataala yace a ina ne gaba ko waridwanu minallahi akbar wallahu basirun bil ibad lalle Allah subhanahu wataala Allah kuma yana ganin abinda bayin sa suke ciki nan ne ko kuna ku kure ne mun ji ba waridwanu minallahi akbar kuma me nace ni to sunan littafin ne kama baki na ku yi hakuri waridwanun minallahi kuma suna da yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah kuma yana ganin abinda bayin sa suke ciki alladhina yaqulun wadannan bayin na Allah wanda za su nasara su ne wadanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu innana amanna lalle mu mun yi imani faghfir lana ya Allah don haka ka gafarta mana dhunubana ne fukan mu zunuban da muka yi maka waqina azaban nar kuma ka tsirar da mu azaban wuta Allah ya ce ga siffofinsu a duniya as-sabirina su ne masu hakuri hakuri wurin bin Allah hakuri wurin barin saban Allah hakuri wurin yadda da kaddara mara dadi was-sadiqin kuma su ne masu gaskiya a magana da aiki wal-qanitin da wanda suke masu da'a wal-munfiqina kuma masu ciyar da dukiyarsu domin Allah wal-mustaghfirina bil-ashar da masu yin istighfari lokacin sahur su ne waɗannan wanda ni Allah na yadda da su don haka ka je ka shiga cikin su kai iya kokari fa haula illazina tabawwa'u manazil ridwan kun gani ko mala yace waɗannan su ne waɗanda suka zauna a masaukai na yardan Allah wanda muka ji a wannan aya wa fazu bi hadha al-amr al-azim kuma suka rabauta da wannan al'amari mai girma wal matlabul jalil da kuma abun nema wanda yake mai girma wanda kowa ke neman sa sabaqahu ridwa minhum anillahi wanda suke asalin ya riga ya yardan Allah da yarda daga Allah ya riga ya zuwa gare su wajiddun wattihadun su kuma sun riga ya ne ta hanyar yin kokari da dogewa fi ba'atillahi a wurin yi ma Allah biyayya azza wa jalla kama yuwaddihuhu hadhihi siyaq kamar yanda ummun kalli jerin yanda kalmomin ayan nan suka zo sun bayyana haka a sarari wa ghayruhu da ma wasu ayoyin da bamu karanta ba suna nan a cikin Qur'ani mimma ja'a fi kitabillahi wanda suna nan sun zo a cikin littafin Allah walam tashghilhum tilka shawagil irin waɗannan mutane ba su bari irin waɗancan abubuwa masu shagaltarwa sun shagaltar da su ba annailir ridwan asalin wato ga sai ya shagaltar da su ga samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai ma ya ce wa mithlu hadhihi al-aya kwatankwacin irin wannan aya da muka ji a fi tahziri min ash-shawagil wanda suka zo suna gargadi da jan kunni game da mutum ya sakaci wani abu ya shagaltar da shi ga barin samun sabon ayoyin yardan Allah allati tashghulu al-insan irin na daga abubuwan da zaka suna shagaltar da mutane wa ta'uquhu tana jan shi baya an laili hadha ridwan wurin samun wannan yarda na Allah qaulullahi ta'ala akwai fadin Allah wanda in mun lura shi ma zamu fahimci haka inda Allah subhanahu wataala yake cewa ilamu ku sani cewa ya ku mutane annamal hayatud dunya lalle rayuwar duniya ne da kuke gani la'ibun wasa ne wa lahwun kuma abin da yake sharholiya ne wa zinatun asalin wato da kawa shine ma'anan wa zinatun Allah ta'ala ce da kyale-kyale wa tafakhurun bainakum da kuma fariya a tsakaninku wane ce ya kuwa na kuɗi wa takasurun fil amwali wal auladi da takama wajen nuna yawan dukiya da 'ya'ya Allah ta'ala ce kamar talin raifin kwatankwacin wannan kaman misalin raisin ne a jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu mene musfarra, yace tayi kama da ruwan sama da tsirransa suke baiwa manoma sha'awa, sannan kuma duk daga baya zo ya bushe sai ka ganshi yayi fadi fadi, sannan kuma ya zama dudduga. Haka rayuwar take. Yanzu ba an fara rayu an fara shuka ba gona, kana ganin gari sharshar har a zo ka gana za a ibi masara a wurin nan, yuriya 2020 te aiki ana nan sai kaga ana yin bukka kuma da mene da wannan abin nan, ana nan sai kaga kawai karmami duk ga ina ana shekewa ma iska, a ce in iska ya buga asalin wato cashewan zai fi kyau, an gama ya zama karmami. To sai Allah ta'ala ya ce ku sani ba nan magana ke karewa ba, wa fil akhirati, kuma a lahira kuwa akwai azabun shadid, duk wanda ya sakaci bai bi ni bane Allah to akwai azaba mai tsanani, wa maghfiratun, sannan akwai gafara ta musamman ga wanda suka bi Allah, min Allah daga Allah, wa ridwanun da kuma yardan Allah. Allah ta'ala ya ce wa mal hayatud dunya, rayuwar duniya ba komai bane illa mata'ul gurur, wato face sai jin dadi mai rudi. Mali ce fa yati dhikru ridwan, dan haka zai zo ambaton yardan Allah, fi mithli hadhihi almaqamat, a mukamancin irin waɗannan wurare Allah kan kawo su ne tanbihan, dan fadakarwa lil ibadi gabai. Me yasa Allah ke yin haka? Yace li yatanabbaha man arada li nafsihi hadha almatlab alazim, saboda wanda yake nufin samun wannan abun nema ne girma na yardan Allah, ta yatanabba zai fadaka, wal maqsad al jalil, haka nan wanda ke da nufin samun wannan abun nufata mai girma, mala yace Allah tashgilahu hadhihi shawagil, dan ya samu a ransa ji cewa ne waɗannan abubuwa masu sagaltarwa ba su sagaltar da shi ba, wa alla yulhiyahu ne ko hadhihi al mulhiyat, haka nan kuma kada waɗannan abubuwa na wargi na wasanni su sagaltar da shi, bi an takuna sarifatan lahu, ta yanda zai kasance abin da ya shagaltar da shi din ya zama ya kautar da hankalin shi, ya juyar da tunanin shi, an nayi hadhar ridwan alazim, wurin ya ga ya bar wannan yaddan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai girma, wa ta'tiluhu, ya shagaltar da shi ya dauke tunaninsa wurin ya ga ya samu wannan yaddan Allah, wal fawzu bihi, kuma ya ga ya rabauta da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dai a taƙaice malan na nuna siffar mu'mini baya ruduwa da wani abu na duniya matukar zai raba shi da rahamar Allah. Allah ta'ala ka tabbatar da mu, kuma Allah ka sa mu cikin bayinka waɗanda kake so ka yadda da su. To muna da minti 10 ne rage, amma za mu amfani da lokacin saboda mu isar da wannan abin da muka faro a ranar Lahadi da ta wuce dangane da rashin lafiya ɗan uwa malam Ahmad da muka sanar da batun aikinsa na asibiti ko wanda za a je a yi, kuma muka faɗi a halin da yake ciki. Bari mu karanto ɗin da suka ba da gudunmuwa a gurguje saboda suna ɗan yawa, shi yasa na tsaya daga nan daga bisani in faɗi jimilla abinda muka tara sai kuma faɗi halin da ake ciki insha Allah. Mutum na farko da ya fara, ba zan rinka faɗin lamba ba, sunaye kawai da amount ɗin zan faɗa, akwai wanda ba su buƙaci a faɗi sunayensu ba, to za ka ji mun ce bawan Allah ko baiwar Allah. To wannan din mun faɗa ka waɗanda ba su so sunansa a ji shi ba ne, saboda haka Allah ya sa ya tarayya da su alada. Wanda ya fara sa gudunmuwarsa shi ne Mikael Abubakar YYG, ya sa naira 1000, Abdulaziz Bello 500, Abubakar Yahaya 5000, Al-Amin Salis 10,000, sai Alhaji Aliyu da ya buɗe mana da ya bayyana nashi ya sa naira 1,000,000 da naira 800,000, sai Khalid Aliyu 1,500, Awaisu Garba 5,000, Fahad Muhammad Zubairu 500, Fatima Abubakar 1,000, Yakubu Abdulhamid 2,000, bawan Allah 1,000, Musa Zurami Tambuwal 20,000, Ismail Ibrahim 50,000, Mus'ab Musa Shu'aibu 3,000, Ma'raza Hamisu 1,000, Ahmad Salihu 3,000, Mukhtar Ibrahim Ilyas 2,000, Umar Bashir Faruk 3,000, Abubakar Ahmad 1,000, Muhammad Usman 5,000, Umar Abdullahi 10,000, Muhammad Tahiru Ali 5,000, Usman Hassan Salisu 1,000, Ahmad Sabo 1,000, Abba Musa Adamu 1,000, Musa Adamu 200, Usman Sanda 500, Nasiru Jibrin 1,000, Musa Sadiq Sabon Shago Global Enterprises 800, Ali Adamu 1,000, Suleiman Bafatel Yahaya 500, Muhammad Abubakar 5,000, Zakariya Abdurrahman 5,000, ZH dan arziki irin albarka 1000 Muhammad Ahmad 2000 Abubakar Yusuf Ali 300 Sahara Textile Limited 1500 Ibrahim Ashiru Abubakar 1000 Yusuf Adamu 1000 Babangida Saleh 1000 Ilyasu Ali Abdullahi 1000 Muhammad Hassan 2000 Usman Kabir 1000 Nasir Yusuf Abubakar 1000 Bufalad Continental Limited 1500 Azeke Bello 1500 Haruna Asiya 1500 Ahmad Lawali 1500 Aisha Usman Musa 1500 Usman Muhammad 1000 Jibril Muhammad Musa 1500 Hamis Idris 1500 Ahmad Zubaida Muhammad 2000 Abubakar Bashir 1000 Abubakar Suleiman 1000 Sani Halliru 1000 Ali Abubakar 1000 Yusuf Rilwani 1000 Salis Adamu Yunus 1000 Imran Musa Jega 1000 Adamu Idris 1000 Abdulaziz Said Khalid 1000 Hussein Sani 1000 Abdurrahman Amin Sallau 1500 Bashir Muhammad 2000 Adamu Dabbai 2000 Amina Salis Adamu 2500 Muhammad Karawuri shi 1000 Ibrahim Bere Sale 3000 Aliyu Bello Ibrahim 2000 Saba Duniya Lawan 1000 Abubakar Lawan 1000 Abubakar Dantarau Aliyu 1000 Abdurrahman Muhammad 1000 Yakubu Sani 1200 Sumaiya Adam Abdullahi 1200 Yahya Aminu 1000 Yakubu Umar 1000 Isa Abdul Mumin 1000 Ibrahim Sada Umar 2000 Adamu Magaji 1000 Abdurrahman Hamman 1000 Abdul Mumin Jibrin 1000 Muhammad Yakubu 2000 Abubakar Madu Kura 1000 Umar Madu Umar Mansur Afwan 1500 Abdul Basit Nuhu 2000 Sadiq Ado 1000 Ibrahim Umar 1200 Mustafa Harun Enterprises 1000 Musa Adamu 1500 Saddam Usman 1300 Abu Rayya Global Enterprises 1000 Salis Husaini 1000 Abubakar Ahmad 1000 Hawa Uzanna Abubakar 1400 Muhammad Nur Ali 2000 Musa Adamu 2000 Sunusi Ibrahim 2000 Abdul Karim Jamila 2500 Yusuf Halima 2500 Bilyaz Low Enterprises 1000 Yunus Muhammad 1800 Anas Usman 1000 Muhammad Usman 1500 Bashir Ali 1300 Shu'aib Haruna Sharif 1000 Suleiman Shehu 1200 Sani Abdurrahman Muhammad 2000 Yahuza Abubakar Lawal 1000 Usman Isa 1500 Ahmad Muhammad 2000 Khalid Ibrahim Ismail 1500 Radelawal 1000 Maryam Nazir Mustafa 1500 Awal Abdusalam 1500 Sadia Kalshingi Shamsu 1000 ku ya kuri muna ta fada saboda kun san ba account direct suka sa ba dan su san inda suka sa abin ya iso inda aka sa ku ya hakuri shi yasa muka cire a lokacin karatu sai Isyaka Abdullahi 2000 Abubakar Kabiru Usman 2000 Lawan Ibrahim 2000 Khadija Gamawa 3000 okay sai Ali Ibrahim 1200 to na tsallake baiwar Allah haka ne 20 na tsallake awwal chukur Ibrahim 2000 Hassan Ali 2000 Abba Abdullahi 1500 Ibrahim Mamadu 2000 Hussein Abdullahi 2500 Hussein Abdullahi 2500 to wadannan ba mamaki bane din duk suna iri daya ne kuma amount daya okay sun zo so biyu kenan to Haruna Shu'aib 2000 Idris Alhaji Ahmad 1500 Murtala Muhammad Collection 3000 Abubakar Musa 1000 Ahmad Babai Abubakar 1000 Abubakar 1000 Kulluma Yakubu Tijjani 2500 Rauda Yahya Haranje 1500 Saifullah Sama'ila 1200 Habibu Abdullahi Musa 1000 Fatima Muazu 1300 Fatima Lawal Nura 1500 Halal Best Standard Limited 1000 Adamu Adam Haruna 1500 Muhammad Hassan 1000 Ismail Adam 1000 Ahmad Mustafa 1500 Mansur Sa'id 1300 Aisha Sani Zangat 1000 Abdurrahman Gidada 1000 Adamu Umar Ali 1000 Khadija haka ne Khadija Haruna 2000 Abdul Qadir Musa 2000 Ismail Ibrahim 1500 Muhammad Ali 1000 Isa Alhaji Ahmad 1500 Abdul Qadir Mukhtar Abubakar 1500 Ibrahim Usman Ali 2500 Fatima Hassan 1400 Bawan Allah 1000 Ibrahim Mustafa 2000 JB Haruna Global Resources 2020 Seven Star Furniture 2000 Jibrin Suleiman 1000 Umar Nasir 1000 Garba Tanko 1000 Zainab Umar Adamu 2500 Bashir Ahmad Garba 1000 Abdulhamid Abdul Qadir 2000 Amina Ridwan Musa 1000 Yasir Shu'aibu 1000 Abdurrahman Muhammad 1300 Garba Suleiman 1500 Usman Ibrahim 1500 Mukhtar Umar 1000 Abdullah Muhammad 1500 Maniru Naziru 5000, Sadiya Halima 2000, Aisha ƴan madaki 1000, Abba Safiya 5000, Abubakar Garba 1000, Mustafa Musa 2000, Kajai Global Enterprises 1000, Umar Muhammad 20,000, Isaac Abdulmumin 1000, Yusuf Usman 1000, Muhammad Hassan Ali 5000, Maryam Habib 5000, Tukur Aisha Sani 2000, Hawwala wal Muhammad 500, MGK Multifocus wannan Abubakar Gambo Usman 1000, Adamu Musa 1000, to sai wanda kace wani bawan Allah 50,000, Dauda Abubakar Muhammad 5000, Maryam Haruna 5000 da naira 85, wannan daga Saudiya ta sa na ga receipt ɗinta, wurin canji ne ka wannan canjin. Maryam Haruna 50,000 da naira 85, sai Sa'ad Amina Gaji 5000, sannan sai Hawwa Yakubu Safiya 20,000, Dardasu Musa 500, Ibrahim Abubakar 10,000, Aisha Suleiman 5000, Ibrahim Kaltume 10,000, Alkasim Idris 2000, Abubakar Husaini 2000, Muhammad Ali Ari Enterprises 2000, Zakariya Sani 100,000, Idris Uzairu 5000, Usman Farida Muhammad 2000, Husaina Bala Salisu 200,000, Abubakar Usman Musa 10,000, Jamila Ahmad 2000, Ibrahim Al-Mustafa 5000, Umar Adamu 5000, Nafi'u Salihu Tukur 3000, Abdulaziz Salih Kabiru 1000, Tasallim Muhammani na Ta'ala 1000, Mujahid Ali 100,000, Chiroma Binta 5000, Umar 1,500, Abdullahi Walid Muhammad 5000, Rufai Muhammad 800, Kabiru Salisu 500, Safiya Ahmad Abubakar 1,000, Mubarak Jibril 10,000, Galla Aisha Muhammad 20,000, Nafi'u Muhammad Dan Yobe 2,000, Adamu Umar 1,000, wani bawan Allah 20,000, Abdullahi Aliyu 500, Kabasu Moto Cycle Enterprises 5,000, SAA Nasiru 10,000, Abdulhamid Aminu 1,000, Abdulwahab Abubakar 10,000, Dan Maliki Dan Jamal Trading Services 1,000, Fatima Zakar Ibrahim 1,000, Baraka Ishaq 1,000, Mukarrama Salisu 1,000, Abdulmajid Abubakar 3,000, Sa'ad Amina Gaji 5,000, Abdulaziz Salih 1,000, Buzu Hadiza 2,000, Balira Muhammad 1,000, Awal Musa 1,000, Rakiya Ahmad 10,000, Ya Kaka Abba 5,000, Adam Khadija 1,000, Abu Ali Bulama 1,000, Saniyar Abbas 1,000, Abdurrahman Jika Malami 500, Aisha Yabo Muhammad 5,000, to bawan Allah 2,000, Hafiz Ahmad Wali 2,000, Zahra Umar Sani 1,000, Abacha Hadiza 2,000, Usman Hamisu Shu'aibu 20,000, Abla Habiba 10,000, Farida Sani 2,000, Mahmud Sarki Uba 10,000, Ishaq Tasiu 500, Abdurrashid Yusuf 2,000, Hakilu Musa 500, Uzairu Sabi'u 9,000, Buhari Abdullahi 500, Abubakar Sabi'u 2,000, Adina Adam Umar 5,000, Fatima Salisu Mustafa 1,000, Maryam Hassan 5,000, Abdulmalik Abubakar 500, Badamati Garba 1,000, Muhammad T. Muhammad 500, Ibrahim Ummu Sulaim Abubakar 2,000, Adama Muhammad 2,000, Yakubu Shehu 2,000, Lawan Shitu 5,000, Kamaluddin Usman 1,000, Muhammad Ashafat Bello Abdulaziz 500, Alimat Ummi Ahmad 1,000, Habib Usman Abdullahi 2,000, Abdulmalik Abuya Abubakar 5,000, Aliyu Muhammad 1,000, Rukayya Abbas Usman 5,500, Salah Hakadad Dalhaj 2,000, Abdurrazzaq Kaila 2,000, Mudassir Al-Ali Nasir 500, Abdulaziz Abdulmumini 2,000, Usama Aliyu Ahmad 1,000, Bashir Al-Hassan 500, Suleiman Adamu 500, Aliyu Muhammad Mukhtar 5,000, Daukoli Usman Muhammad 10,000, Aminullahi Mansur 1,000, Muhammad Al-Hajj Isa 1,000, Nura Agaji and Sons 500, Zainab Ibrahim 1,000, Ishaq Sa'adatu 1,000, Farida Aliyu Muqaddas 1,000, Halima Ibrahim Suleiman 3,000, Gidada Idris Halima Ahmad 10,000, Muhammad Ibn Abubakar 10,000, Muhammad Isa 10,000, Ishaq Jamilu 1,000, Hawa Umar Ibrahim 10,000, Tayyab Ibrahim 3,000, Rajata Ali Ahmad 3,000, Ahmad Tahir 500, Muhammad bin Abubakar 5,000, Zahra Yusuf Ibrahim 2,000, Yahya Maina Muhammad 3,000, Zainab Muhammad Adamu 500, Abubakar Dalla da Abubakar 20,000, Yakubu Ahmad 800, Baiwar Allah 1,000, Ahmad Abbas 1,000, sai mutum na karshe bawan Allah shi ma naira 500. Jimillar mutanen da suka sa kudi a account din nan sune mutum 314. A yanzu abinda muke da shi da abinda muka tara a farko da wannan muna da jimillar kudi naira miliyan 2 da 942 da naira 85. Wannan shine abin da muke da shi. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Abu Nabiyu tun lokacin da aka sa wannan kudin ran Lahadi washegari Ahmad sun tafi asibiti. Da haka yanzu mun kammala da abin da ya shafi sillab a nan Kaduna. Likitan da ke ganin shi a shika ran Litini mai zuwa insha Allah zai gan shi. Idan ya gan shi zai tattara duka waɗannan scanning da aka yi da tesis da waye guda uku aka yi a nan Kaduna din. Za a kai mishi su kuma za su ba da referral letter zuwa KCTC Kano Cancer Treatment Center nan ne inda za a je a aikin. So insha Allah ta'ala mun kashe abinda muka kashe a nan za mu jira na Zaria abinda aka yi daga nan aka je Kano aka faɗi kuɗin aikin nan na san dole za su ƙara reviewing din wannan kuɗin don gaskiya ya jima da bashi wancan quotation din da suka yi. So in yaje muka ji abin da kenan muna fata in Allah ya yarda za a yi wannan aiki cikin aminci. Wato da kuka ya karishe magana a lokacin da yaje halin da ake ciki. Saboda bai taba tsammani ba tsakani da Allah bawan Allah nan a yanda yake magana zaka iya cewa kaman ya samu aliyar. Shi ya ɗebe kauna kawai yana ga ciwon nan shine abin da zai kai shi. To abu biyu ne yanzu zamu yi. Na farko galibin duk wanda suka sa kuɗin aka rubuta akwai na ƴan Mu'adh bin Jabal ɗalibanmu na majalis sun tara naira 43,500 sai ka rubuta in sun turo sai ka shigar mana yana nan Amira. A galibi waɗanda suka turo waɗannan kuɗaɗen da yawansu za su gaya maka suna cikin matsanancin buƙatuwa ne su ma a rayuwa. Wasu kuma suna da iyayensu ne da suka rasu, wasu aure suke nema, wasu halin suke ciki da suke so su yi tawassuli da shi su roƙi Allah. Abun ban mamaki a cikin da suka turo kuɗin na akwai wanda shi kanshi a zaune yake yana jinya. Kuma ya ce min har sai da yi min bidiyo ya ce min wallahi bai da kuɗin da zai iya zuwa a yi masa nasa operation ɗin. Amma ya sanya nashi gudunmuwan a na Ahmad da fatan Allah ya ba shi lafiya a nashi jinyan da yake ciki. Wannan zuciya ta yin wantaka ta girmama, ta girmama. To muna roƙo Allah subhanahu wataala da kai ɗan uwa da kake wannan hali da duk wanda ma ya ba da gudunmuwa don wata buƙata ko wanda yana da niyyan ya bayar Allah bai ba shi abin da zai bayar ba. Matuƙar mutum ya bayar ko mun ƙanƙanta ko yana da niyya amma babu ne ta hana shi, ya Allah ka sa a yi tarayya da shi a cikin wannan aikin alkhairi. Allah ka biya mu duk wanda ya taimaka ko yake da niyyar taimako bai da hali. Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira. Sai abu na ƙarshe shine mun sanar da ran da za mu rufe wannan asusun shine ran Lahadi mai zuwa. Ina fata mun fahimta, don haka yanzu darasi ɗaya kaɗai muke da shi kuma duk abinda muka samu in mun zo yanzu dai mun san adadin mutanen da muka ji ba za mu sake wannan dogon karatun da ya kai kusan shafi biyu a karatunmu na majalisi ba. Da haka ɗorawa za mu yi daga ne inda muka tsaya in wasu sun bada sannan kuma sai mu sanar da jimillan abin da muke da shi. Amma batun asibiti in dai ba wani abu ne ya taso ba likitan da ke ganinsa baya zuwa a shika sai ranar Litini. Da haka insha Allahu ran Litini mai zuwa nan da kwana 6 kenan ko ya nuna bayan majalisinmu na gaba zai tafi asibiti. Duk yanda aka yi kuma ko da an gama abubuwan da aka yi mun zo majalisin Allah da za mu yi bayanin halin da Ahmad yake ciki da abin da aka yi bi'iznillahi ta'ala. Account number da muke amfani da shi za mu sake maimaita shi saboda wanda za su sanya nasu gudunmuwa, saboda ba tsayawa za mu yi ba sai mun ga abin da ya ture ma mene buzu naɗi insha Allah. Account number ɗin da ake sanya gudunmuwan kamar yadda za a rubuta a screen gara a ji daga bakinmu kar wasu su je su ɗaura wani account ɗin da ba shi ba. Account number ɗin shi ne 806591 8815 8065 91 8815. Account bankin Ofe ne suna account ɗin kuma Mikael Ibrahim ko zai baka mun kaila Ibrahim mun kaila Abubakar na canza mun suna afwan mun kaila Abubakar haka zai bada suna Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh